Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 24 ga watan Nuwamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta kaddamar da tsarin fasfon yanar gizo a Burtaniya don 'yan kasar su samu saukin samun fasfo. To ko menene wannan ke nufi ga 'yan Najeriya a ciki da wajen kasar da ke fuskantar kalubale wajen samu ko sabanta fasfo din su?
A gaskiya a lokacin baya yin passport a nan London tana da matukar wahala, balantana a ce idan kana zaune a wani gari mai nisa sai ka tashi da sassafe ka zo wurin yin passport. Amma alhamdulillah, tunda an kaddamar da passport din da wanda kana gida akan computer za ka iya kai a zaune a wuri daya, wannan ci gaba ne mai kyau.
Wani dan Najeriya mazaunan Burtaniya kenan, muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan cika shekara 60 da kafa hukumar raya kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya ta USAID, wacce ta taka muhimmiyar rawa a Najeriya. Muna kuma tafa da rahoton mu na musamman akan kungiyoyin matasa da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurka ta damu matuka da mummunan matsalar ayyukan agaji a Afghanistan. Ya kara da cewar kasar na fama da irin wannan rikici ko kamin sojojin Taliban su kwace iko a watan Agusta. A makon da ya gabata, ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Wattaki ya rubuta wata budaddiyar wasiƙa ga Majalisar Dokokin Amurka, inda ya yi gargaɗin kwararar 'yan gudun hijira da yawa daga Afghanistan har sai Amurka ta bude asusun fiye da dala biliyan 9 na kaddarorin babban bankin Afghanistan da kuma janye sauran takunkumi da ta kakaba na sha'anin tattalin arziki a ƙasar. Abin takaici, tun kafin sauyi da aka samu a tsakiyar watan Agusta, Afghanistan ta shiga mummunar matsalar ayyukan agaji. Abin da ya sa muka gata azzara yana da nasaba da fitar da agajin ƙasa da ƙasa, wanda Afghanistan tattalin arzikinta ya dogara da shi sosai tun a cikin shekaru 20. Wakilin Amurka na musamman a Afghanistan, Thomas West, ya shaida wa muryar Amurka a wata hira da aka yi da shi a ranar Talata. Hira ta farko da ya a gaban TV tun bayan ya hau kan wannan sabon mukamin. Mun bayyana karar cewar idan su Taliban sun zaɓi hanyar soji zuwa madafan iko, wannan taimakon zai ɓace, kuma abin da yake faruwa kenan, in ji shi. Masu sauraron ƙarin wasu turawa uku da ake zargi da kashe wani matashi bakin fata ɗan Amurka da ke tseren motsa jiki za su ci gaba da tattaunawa a yau Laraba bayan shafe sa'o'i 6 a jiya Talata ba tare da kaiwa ga wani hukunci ba. Wannan shari'a wacce ta raba kan al'ummar kudancin Amurka ta sake jefa Amurka cikin wani yanayi na yin amfani da ƙarfi da ya haddasa kisa da aka yi wa wani daga cikin tsirarin ƙabilu. A ranar Talata ne aka kawo ƙarshen muhawarar da ake yi a kan Gregory Markell, mai shekaru 65, da ɗansa Travis Markell, mai shekaru 35, sai wani makwabcinsa William Roddy Bryan, mai shekaru 52, waɗanda ake zargi da bin Ahmed Arbery da kuma kashe shi a wajen Brunswick a jihar Georgia a watan Fabrairun 2020. A lokacin zaman shari'ar da ta ɗauki tsawon lokaci, alƙalan kotun sun saurari bayanai masu cin karo da juna na abin da ya faru daga bakin lauyoyi da ke kare waɗanda ake ƙara da kuma mai shigar da ƙara na gwamnati. Sun yanke shawarar kaiwa Ahmed Arbery hari a kan titinsu ne saboda bakin fata ne da ke gudu a kan titin nasu, in ji babban mai gabatar da ƙara Linda Dinikowski. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakin sa Jill sun baiwa jama'a abinci da naman talatalo da dankali a jiya talata a babban ɗakin dafa abinci na gundumar Columbia, gidan abinci da ke yin abinci ga makarantu da wuraren marasa masu tsugunni a Washington DC. Gabanin hutun kaka a Amurka na wannan makon, mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da mijinta Doug Emhoff sun haɗu da Biden da matarsa, waɗanda su ma suka raba koren wake da nama bi da bi. Ma'auratan biyu kuma da mai dafa abinci Joe Andrew ya bi sahunsu, sun haɗa kayan abinci na bikin cika-ciki tare da ma'aikatan wannan gidan abincin. Amurkawa kan yi bikin kaka na cika-ciki a ranar Alhamis tare da abincin gargajiya waɗanda galibi ya haɗa da naman talatalo, dankali, kayan shaye-shaye da sauran kayan kwalama. Da aka tambaye shi abin da yake godiya da shi, shugaba Joe Biden ya gaya wa manema labarai cewa yana godewa mutane da suke tsaye a kusa da shi. Bayan taron kyautatawa al'umma, Biden ya wuce filin jirgin Andrews don tafiya zuwa Nutchuck a jihar Massachusetts, inda aka shirya hutu na sauran mako. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun soki lamirin kamun da Indiya ta yi wa fitaccen ɗan gwagwarmaya Karman Feroz a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Indiya. Hukumar bincike ta ƙasar ta kama Kumar da yammacin ranar Litinin, yayin da kuma take gudanar da bincike a gidansa da ofishinsa da ke Srinagar. Ana tsare da shi ne a ƙarƙashin dokar hana ayyuka da suka saɓawa dokar Indiya, wacce ta baiwa hukumomi damar tsare wani har na tsawon watanni 6 ba tare da an gurfanar da shi a gaban kuliya ba. Angelita Bayans, mataimakiyarsa, shugaban masu kare haƙƙin bil'adama na duniya Robert F. Kennedy da ke Amurka ya shaida wa muryar Amurka cewar manufar gwamnatin Indiya ta kara yin amfani da ƙarfin dokar don bin mutane da ke bayyana ra'ayinsu da kuma yin tir da wannan cin zarafi da kuma zargin jajirtattun masu kare haƙƙin bil'adama kamar su Mr. Fraz. Ya ƙara da cewar matakin yana taimakawa wajen aika saƙon barazana ga sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama kan abin da ka iya faruwa idan suka kuskura suka ci gaba da aikin nasu. Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki a jiya talata ya ce ƙoƙarin diplomasiya da Turkiya da ƙasashen gabas ta tsakiya da sauransu sun taimaka wajen daidaita al'amura a kan iyakar Poland da Belarus, amma kuma ya ce akwai alamun rikicin ba zai kawo ƙarshe cikin gaggawa ba. Makonni da yawa Poland da tarayyar Turai sun zargi gwamnatin shugaban Belarus Alexander Lukashenko da yin amfani da bakin haure galibi daga Afirka, gabas ta tsakiya da Afghanistan a matsayin makami ta hanyar gayyatar su su shiga Belarus da kuma kai su kan iyakar Poland.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da ingantaccen tsarin fasfon yanar gizo a Burtaniya don inganta aikin neman fasfo ga 'yan Najeriya a ciki da wajen kasar. Wasu 'yan kasar dai sun yaba da wannan mataki. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf.
An daɗe ana kai ruwa rana a game da matsalolin nema ko sabunta fasfo a ofisoshin hukumar kula da shige da ficen Najeriya da ma ofisoshin jakarancin kasar a waje, inda 'yan kasar da dama ke kokawa akan tsawon lokaci da ake ɗauka wajen samun sabon fasfo ko sabuntawa, zargin ma'aikata da rashin gudanar da aiki yadda ya kamata, zalunci a wajen aiki da dai sauransu. Matsalolin dai sun ƙara ta'azzara ne daga shekarar 2020, inda bidiyoyi kan yanayin da wasu 'yan Najeriya mazauna ƙasashen Larabawa, Amurka, Britain Birtaniya, Jamus da dai sauransu ke ciki na rasa aiki da barazanar ta sakeyar su zuwa Najeriya sakamakon rashin iya sabunta fasfo din su akan lokaci. Sai dai a watan Mayu, ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce daga ranar 1 ga watan Yuni shekarar 2021 ba da fasfo ga 'yan Najeriya zai dauke tsawon makonni 6 ne kawai. Lamarin da ya tutura sakamakon yawan adadin 'yan kasar da ke neman fasfo din. Gwamnatin Najeriya dai ta kaddamar da tsarin fasfon yanar gizo a kasar Birtaniya don inganta aikin da ake yi, kawo ƙarshen masu damfarar 'yan kasar da sunan sama masu fasfo da kuma rage wahalar da 'yan kasar mazauna ƙasashen waje ke fuskanta, kamar yadda minista Raouf Arebeshola ya bayyana a yayin taron kaddamarwan.
Enhanced e-passport means enhanced security, enhanced integrity and elimination of sharp practices in passport business administration. We are upgrading every aspect of that process, which means we are eliminating physical contact. We are not starting immediately, but we are reducing it.
Sabon tsarin fasfon yanar gizo da aka kaddamar yana da inganci da kariya, musamman inda ake amfani da lambar shaidar zama ɗan ƙasa, wato NIN, wajen aikin samar da fasfo ɗin, da zammar hana masu sace fasfo su yi amfani da shi, kamar yadda muƙaddashin hukumar shige da ficen Najeriya Isa Jeri ya bayyana.
The enhanced one has more security features, that's why we are graduating from the non-enhanced to enhanced. More security features in view of security challenges we are having. We want to take biometric features of Nigerians in and out of the country. These are some of the advantages we have for the enhanced passports.
Mataimakin jakadan Najeriya a kasar Birtaniya Ambassador Sani Suleiman ya yi ƙarin bayani akan sabon fasfon yanar gizon.
Na farko ina son tabbatar muke da cewa wannan abin da aka gabatar da shi shine na farko a duk duniya bayan gabatarwa da aka yi a can Najeriya. A rana ɗaya muna samun mutane fiye da 3,000 da suke zuwa suke neman a musu passport. To wannan tsarin da aka kawo yana da muhimmanci sosai. A nan za a dinga yi akwai na shekaru 10 wanda idan aka yi tafukan da ke fiki zuwa da wajen 64 ne. To kaga in aka samu wanda ya shiga shekaru 10 to zai iya rage ababen da ake fuskanta ta wajen wahaloli da ake fuskanta da cikin kunsu da ake yi sosai. To na muna da embassy kamar 110 amma a nan aka gafatar da farko da aka lance amma da hankali sauran wuraren za su samu.
Ahmad Muhammad dan Najeriya mazaunin kasar Birtaniya ne.
A gaskiya a lokacin baya yin passport a nan London tana da matsakan wahala, balantana a ce idan kana zaune a wani gari mai nisa sai ka tashi da sassafe ka zo wurin yin passport sannan kuma ka sake komawa mazauninka. Amma alhamdulillah tunda an kaddamar da passport din da wanda kana gida akan computer zaka iya kai a zaune a wuri daya, wannan ci gaba ne mai kyau.
Gwamnatin Najeriya dai ta jaddada kudiranta na inganta tsarin neman fasfo ga 'yan Najeriya yayin da ta kaddamar da sabon fasfo na internet a kasar Birtaniya, tare da cewa za a kafa tsarin a ofisoshin jakadancin Najeriya kasashe sama da 100 nan gaba. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoton. A wannan makon ne hukumar raya kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya, wato USAID, ke cika shekaru 60 da kafuwa. Najeriya na daga cikin kasashen da suka ci moriyar wannan hukumar, musamman ta fuskar taimakon agajin jan kai da wasu ayyukan raya al'umma. Hassan Maina kaina na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
A wannan wata ne hukumar raya kasashe ta Amurka, wato USAID, ke cika shekaru 60 da fara baiwa Najeriya tallafi a fannoni daban-daban. USAID, wacce ita ce hukumar farko a duniya da ta dauki gabarar baiwa kasashen duniya taimako na ci gaba, na da kawancin ba da tallafi da fiye da kasashe 100 a fadin duniya baki daya. Tun dai cikin watan Nuwamban shekarar 1961 ne shugaban Amurka na wancan lokaci Mr. John Kennedy ya kafa wannan hukuma. Najeriya na daga cikin kasashen farko da hukumar ta fara da su. USAID, wacce ke aiki da kungiyoyin sa-kai da na fararen hula da ma gwamnatoci, na taka rawa sosai wajen ceto rayuka, rage talauci, a ƙarfafa shugabanci na gari da kuma fannonin cigaban ilimi, lafiya da tattalin arziki. A wannan shekara kadai USAID za ta kashe zunzurutun kuɗi dala na gugar dala har dala miliyan 787 wurin ayyukan jin kai a Najeriya.
A kind of an ecosystem of security challenges, all of which are significant because all of them affect people's lives in different ways. I think
mataimakin mai bada shawara kan sha'anin tsaro ga shugaban Amurka kenan Mr. John Fena ke min ƙarin bayani a dangane da tsarin tallafin da suke baiwa Najeriya kan sha'anin tsaro da sauran kalubale na tsaro a Najeriya.
The United States has a sort of different tools and different abilities to be supportive and helpful.
azantawar waya tangaraho da yi da 'yan jaridun Afrika daga birnin Washington DC. Mataimakin Darakta mai kula da harkokin Afrika tema na gwamnatin Amurka, Mr. Nathan Holt, ya ce Amurka ta kashe sama da dala miliyan 500, wato kimanin naira biliyan 152 kenan a cikin shekaru biyu, wurin samar da agaji a yankin tafkin Chadi, musamman shiyar arewa maso gabashin Najeriya, biyo bayan tarzoma irin na Boko Haram. Alhaji Baba Ba'aba da ke zama dan masanin fika kuma tsohon sakataren gwamnatin jihar Yobe ya min karin bayani.
You said 1964 na sansu. Abinda ya sa na sansu damu a makarantar mu lokacin a Provincial Secondary School na Borno. Shine kawai makarantar secondary da ke ta guda ɗaya ita take wa Borno da Yobe yanzu gaba ɗaya. To a lokacin ma muna samun madara, you said. In dai ba nono da kindirmo namu na gida ba dai mu madara dai da muka san cewa ana madara daga USAID ne ka san. Saboda haka duk wanda ya kai shekara 70 zuwa sama ya san USAID. To kuma a nan Borno inda nake tunda aka fara wannan fitina har zuwa yanzu shekara 10 ban je kogina ba. A nan ne muna kuma shiga gari ko muna samun foto daga waɗanda suke cikin wannan matsala. Musamman waɗanda aka sa su a cikin kamp wanda sun kai kamp sun kai da 20 da wani abu yanzu. Ba kamp da USAID bata kai tallafi ba. Akwai kungiyoyi da yawa wanda a suna ne ake ji. Amma dai a zahiri taimako da ake samu a fili suna bayan USAID.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman akan kungiyoyin matasa.
Kungiyoyi kama da na 'yan kasuwa mata addinai da na matasa ana kafa su ne musamman domin taimakon kai da kai. Na tattauna da shugabanni da 'ya'yan kungiyar Youth United Group of Nigeria, wato kungiyar haɗa kan matasa ta Nigeria a Ibadan ta jihar Oyo, a game da yadda kungiyar ke tafiya.
Sunana Alhaji Basiru Bala Dauko, mazauni Ibadan jihar Oyo, Nigeria. Ni ne chairman na kungiyar Youth United Group of Nigeria, kungiyar mahaɗin kan matasan Najeriya a nan jihar Oyo.
Wannan kungiya tun wannan lokaci ne aka kafa ta?
Wannan kungiya mun kafa ta tun ranar 3 ga watan 1 na shekarar da ta wuce. A takaice yanzu muna kusan wata 11 kenan da kafa wannan kungiya, dan muna kiran kungiyar jaririya.
Menene takamammai aikace-aikacen ko ayyukan wannan kungiya?
Alhamdulillah, ayyukan wannan kungiya suna da yawa, amma zan taba maka kadan daga cikin su. Na farko, akwai abubuwan da muke gani irin makabartunmu, mutanen mu sun sa kasuwanci da neman kuɗi a gaban su, baya su da kulawa. So kaga matasa ne mu, muna neman abun da ya kamata wa jama'a. Muna zuwa gyaran makabartu, muna gina masallatai, idan wani hanyar ruwa a wani unguwa ya tushe, idan a wata rijiya a wani unguwa, duka haka muna zuwa muna bada gudunmuwa, kuma jama'a sun shaida kuma suna gani. A takaice ma akwai makarantun da muke zuwa na Islamiya. Akwai yan uwanmu marayu, yan uwanmu ko in ce ƴaƴanmu marayu waɗanda iyayen su maza, Allah ya musu ka, mata ba su iya ɗawaine su. Sai kaga yaro a makarantar Islamiya ba uniform a makarantar Islamiya, ba kuɗin wata, sai kaga wani makarantar ana koran yara saboda su wannan yaran suna marayu. Bisa ga wannan kungiyar muka zauna muka yi nazari cewa idan mutum ɗaya zai cire kuɗin aljihunsa ya ce je yi wannan ɗawainiya ba zai iya ba, to sai muka nemi jama'a waɗanda suka san ya kamata, muka je muka rijista da gwamnati da manyanmu da duk wata hukuma da ta kamata, muka gaya musu manufofinmu, suka amince. To a hakan nan mun taimaka marayu, kuma kungiyar ma muna da asusu na marayu wanda a takaice asusun zaman kansa yake, yana da kuɗi da yawa gurgudu, ba ma na ɓangaren kungiya ba, wanda idan wani marayi rashin lafiya, ɗawainiyar makaranta da sauransu, muna taimakawa insha Allah.
Kace wannan kungiya ta matasa ce?
Eh, dalilin da yasa muka kira ta matasa saboda matasa su ne ƙashin bayan cigaban al'umma.
To yanzu da a ce tsofaffi kamar wanda suna kai shekaru 70, 80 suna son su shiga wannan kungiya, za ku amince?
Kwarai za mu amince da tsofaffi, domin su ne iyayenmu. A yanzu ma muna da tsofaffi, suna ba mu shawara, kuma ne musu biyayya, muna bin shawararsu domin su suka gajiya suka ga yau.
Assalamu alaikum, sunana Aliyu Alhassan Kano State, mazaunin Ibadan OST.
Kai ne mataimakin shugaban wannan kungiya?
Alhamdulillah, ni ne vice chairman na wannan tafiya tamu mai albarka. A cikin wannan kungiya mai albarka, muna neman haɗin kan al'umma mazauna yammacin ƙasar nan, kuma ba ma da kai yammacin ƙasar nan ba, duk da kai da ka fito a Najeriya, muna maraba da kai a wannan kungiya.
Yanzu wannan kungiya a ce mutum yana zama birnin Maiduguri ko Sokoton Shehu ko yana zama a Zamfara ko Enugu, yana da dama ya shiga wannan kungiya?
Alhamdulillah, yana da dama ya shiga wannan kungiya dukkan a yanda yake a ƙasar nan. Inda ce mazaunin kasar nan ne alhamdulillah muna maraba da zuwan shi saboda wannan kungiya ce wacce muke son ta fadada ba OST ba ta zama ta kasa gabaki daya saboda za ta kawo mana ci gaban al'umma saboda wannan kungiyoyi mun kafa su akan abubuwa da dama kamar aikace-aikacen makabarta da sauransu gyaran makarantu gyaran masallatai taimakawa marayu duk muna ciki a cikin wannan
menene ka'idodin shiga wannan kungiya
to alhamdulillah wannan kungiya muna da dokoki wa'anda akwai wanda idan kai laifi kungiya za ta hukunta ka
kahin mu kai wurin hukunta akwai ka'idodi ko dokokin da mutun zai bi kafin ya shiga kungiya menene ka'idodi ko dokokin da mutun zai bi ya zama member na wannan kungiya
to alhamdulillah muna baka form ka cika idan ka cika za mu maka ID card wanda ka zama cikin member na kungiya da hakan mun ga maka shauran sharadodin ta da wanda muke so da wanda ba mu so hakora muna iya rigi daga cikin wannan kungiya
yawancin kungiyoyi suna da ka'idodi da dokokin da idan mutun yayi laifi za a kore shi wannan kungiya ta kutana da irin waɗannan dokoki
wallahi wannan kungiya tana dauke da waɗannan dokoki saboda na farko kungiyan bata yadda da yaudara da cin amana ba tata hukuncin ka kora ne haka wanda yayi fashi bai tare da kungiya haka wanda yawa karamar yarinya fade ba mu tare da shi
a cikin waɗannan laifuffuka da kallisa fa kun taba kama wani dan kungiya da ɗaya daga cikin su
Allah bai taba samu ɗaya daga cikin ƴan kungiyar mu da wannan halayya ba amma mun rubuta waɗannan dokoki ne saboda su zama izina ga waɗanda suka shiga wannan kungiya dai ga kungiyar nan mun ba shi fam ya karanta ya ga dukkan abubuwan da suke a cikin wannan tafiya ta mu
Sulala Aliyu Umaru Masama
kana ɗaya daga cikin dacciya ko shugabannin wannan kungiya ta matasa
yan kungiya ina ɗaya daga cikin su
Dicijo yaya ta yi wannan kungiya take halin yanzu
to ta yi kungiyar mu sai dai mu Allah godiya ga yadda muke ciki alhamdulillah mu yi farin ciki ga wannan goyon bayan da ka ba mu ko muna nan muna ta yadda kungiyar mu yadda ta kamata insha Allah
kafin kafa wannan kungiya ka taba shiga wata kungiya a nan Ibadan ko Kudu maso yammacin Najeriya
insha Allah a tun muna lokacin Ojo mun kafa kungiya ta yan bulaki market
yanzu wannan sabuwar kungiya da kuka kafa kuma kuna gudanar da ita wani alfanu ka samu a cikin ta
ni an yi min kuma na farin ciki tsakani da Allah kuma an wa magoya bayana insha Allah
faɗa mana kaɗan daga cikin abubuwan da an kai ma
to alhamdulillah lokacin da mai ɗaki na ta haihu kungiya ta taimaka min da naira 30,000 tace in je in sha ni na kuma na farin ciki da wannan kungiya insha Allah
sunana Maryam Usman mai hura
Maryam me ya baki shawara shiga wannan kungiya
na shiga don shawara don taimaka ma jama'a na ga ana jin daɗi tare da taimaka ma jama'a sai likkan kahonu taimaka ma marayu zaman lafiya da yarbawa da kowa da kowa
dama ke taba shiga wata kungiya
eh lalle ina shiga na kungiyar miti Allah azam fara
to anan Ibadan ha ke taba shiga wata kungiya
eh lalle ban taba shiga ba
sai dai wannan
eh sai wannan kuma shawara ta bani na shiga eh don a taimaka ma jiuna
ke ga wani amfani ga shiga wannan kungiya
lalle na ga amfani tunda an taimaka man ma ni ma da na samu karuwa an taimaka man an bani 30,000 ina gida ma aka tura man kuma na ji dadi
sunana Jarame Tum gare jakin lifela pa
ke ya wannan kungiya ce
ni ya kungiya ce
me yasa ki shiga wannan kungiya
saboda taimakawa addinin musulunci da taimakawa marayu da zaman lafiya
ke ga amfani shiga wannan kungiya
na ga amfani sosai
wani irin amfani ki gani
amfani gashi nan da dama abubuwa da dama tunda ana taimakawa marayu ciki ana taimakawa addinin musulunci a ciki makabarta sauran menene dai gashi asuma mata kansu ma ana taimaka musu
ana taimaka muku da abin sana'a ne
ana taimaka mana
ana wayar da kanku
ana wayar da kanmu
a game da mi
zaman lafiya
Abubakar Muhammad engineer
me zaka ce a game da wannan kungiya ta matasa
gaskiya ba mu da zamu ce a karkashin wannan kungiya sai dai godiya da Allah ya tabbatar da manufofin mutane akan kungiyar nan kuma a takaice ma abinda zan nuna akai za ka ga mutanen da yawa da farko suna kamar an kama kungiyar ne a bisa musguna ma wasu ne ko kuma wayar da sauransu a suka fahimci an gina ta ne domin ci gaban al'umma a takaice ma kungiyar nan tana da wasu abubuwan da yake suka shafi ci gaban rayuwar mutane kamar irin su Allah yana jarabtar mutane da wasu abubuwa haka na ko rashin lafiya ko gobara haka ko dai da sauransu dai haka to daga cikin kungiyar nan tana da wani abun da ta doka ma kanta taimakawa wanda ya samu ibtila'i jarabawa hata yin bakin kokarinta ta agaza masa ta bada gudunmuwanta akan sa ko kuma wanda Allah ya jarabce shi da rashin lafiya
ana iya cewa ka ji dadin kafa wannan kungiya
gaskiya na fi kowa jin dadin kafa wannan kungiya dan saboda duk abun da aka yi za a taimakawa wani a karkashin kai kana cikin abun nan to ya kamata ka gode wa Allah
ta wace hanya kuke samun kudade a wannan kungiya
to gaskiya da inda hanyar da muke samun kudade a cikin wannan kungiyar ba wani ne yake zuwa yana kawo mana kudi ba ko wani dan siyasa ko a'a kawai mu ne talakawa junanmu muke hada taro kobo haka muke tallafawa junanmu cikin wannan kungiya.
Kamar kun dora mu kowane dan kungiya wasu kudi ne a wata ko a sati.
Dukkan da kasan kungiyoyi suke yi, suke gudanar da al'amuran su a sati haka, ana haduwa, ana bada dan hasafi daga ciki, to shine muke dan hadawa cikin kungiyar ta mu.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar Afirka ta kaddamar da kwallon da za a yi wasa da shi a gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2022 a hukunci wadda za a yi a kasar Kamaru shekara mai zuwa. An yi wa kwallon suna Tigo, wadda wata shahararren shiga ce ta gargajiya ta kasar Kamaru. Kungiyoyin wasa 24 za su yi amfani da kwallon cikin wasanni 52 da za a yi a gasar daga ranar 9 ga watan Janairun shekara ta 2022 zuwa 6 ga watan Fabrairu na shekara ta 2022. Togo shiga ce mai kala iri-iri da aka yi wa kyawawan zayyana. Ana tsara shigan Tango ne wa masarantu a bangaren arewa maso yamma na kasar Kamaru, amma tuni ɗan Kamaru ke amfani da shi a bukukuwa na musamman. A haka an zayyana wannan kwallon ne bisa matsayi mafi kyau da ya dace da gasan. An sauƙaƙa siffofin kwallon bisa fasaha, kuma ya samu sahalewan hukumar kwallon kafar duniya a yi wasa da shi a duk matsayi mai girma na wasan kwallon kafar. Shahararren dan wasan kwallon kafar Ghana, Asamoah Gyan, ya nuna cewa a ra'ayinsa penaltin da aka bar wa Black Stars a karawar da suka yi a wasan neman shiga gasar cin kofin duniya a Kipco Stadium ya zo da sauki. Gyan, wadda ya fi duk wani dan wasan Afirka zura kwallo a raga gasar cin kofin duniya da yawan goluka 6, ya ce dan wasan na Leicester City ya tafi kasa cikin sauri. Yace a gani na hadarin ya zo da sauki daga inda nake zaune da kuma yadda na ga lamarin, ina jin Daniel Amati ya tafi kasa cikin sauki kwarai. Sai dai wani hanzari ba gudu ba, alƙalin wasan ya fi ni kusanta da inda hadarin ya abku, dan haka zai fi ni ganin abinda ya abku din. Zai kuma yu yadda aka daga wasan zai iya zama silar abinda yasa alƙalin ya bada penalty, inji Jan a cikin wata hira. Shugaban hukumar kwallon kafar duniya Gianni Infantino ya aika da wani sakon ta'aziyya ga shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Kete Kroko game da mutuwar mahaifinsa. Shugaban na GFA ya rasa ubansa Mr. George Ofel Simeon Okrakuni ranar Lahadi 21 ga watan Nuwamban shekara 2021, shekarunsa na haihuwa 96. Cikin bakin ciki muka samu labarin rasuwar mahaifinka. Shugaban hukumar ta FIFA ya rubuta wa shugaban GFA, mun sani kalmomi ba za su iya ɗauke maka bakin ciki na rashin masoyi mutum na musamman kamar uba ba. Da fatar kyawawan rayuwa da aka yi tare za su kawo sanyi da haƙuri a wannan mawuyacin lokaci. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Muktara, ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Ga takaitattun labaran duniya.
Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurka ta damu matuka akan yadda ake samun karancin kayan agaji a kasar Afghanistan tun bayan da sojin Taliban suka kwace mulki a watan Agusta. Masu sauraron ƙarar wasu turawa uku da ake zargi da kashe wani matashi bakin fata ɗan Amurka da ke tseren motsa jiki za su ci gaba da tattaunawa a yau Laraba bayan sun shafe sa'o'i 6 a jiya Talata ba tare da kaiwa ga wata matsaya ba. Haka zalika an ji cewar shugaban Amurka Joe Biden da matarsa Jill sun baiwa jama'a abinci da ya haɗa da nama, talo da dankali a jiya talata a babban ɗakin dafa abinci na gundumar Columbia.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Levis Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.